Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri na al'adun Hausawa. Shirin da a kowane mako muke gabatar muku shi tare da Professor Abdullahi Uba Adamu na Jami'ar Bayero dake Kano. Akarimaka Allah, barka da zuwa wannan fili.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da mutum yau.
To madalla, kamar yadda aka sani kuma muka yi muku alƙawari cewa a cikin wannan mako ne cikin yardar Allah zamu fara kawo muku ɗaiɗaikun al'adun Hausawa akan abubuwan da su Hausawa ɗin suka gada kuma suka yadda shine al'adunsu. To yau zamu tashi akan abin da Bahaushe ya gada a matsayin addini ne. Don haka ba tare da na ja lokacin da yawa ba, zan ƙyale Professor domin mu ji yadda wani al'amari yake a gurin Hausawa.
To jama'a assalamu alaikum, bayanin da zan yi ya ta'allaka ne ka irin bincike da aka yi da kuma nazari akan yadda Bahaushe yake da addini kafin zuwan addinin Musulunci. Idan ka ce addini, kana nufin wani nau'i na bauta ko kuma na bauta wani abu wanda yake ana tsammanin abin da ake bautawan zai kai ka ga wani sura ko kuma wani ɗaukaka fiye da kai wanda kake da shi. A wannan tsarin Bahaushe yana da ilimin addininsa da abubuwan da yake bautawa. To amma abin mamaki shine nazari bai nuna cewa a takamaimai akwai wani gunki ko wani sassaƙe da Bahaushe yake bautawa ba matsayin kamar Allah. A gargajiyance Bahaushe ya yarda akwai Allah maɗaukakin sarki, ya yarda akwai wanda ya halicci shi, ya halicci duk duniya, ya halicci bishiyoyi, ya halicci komai da komai. To amma shi Bahaushe a nasa tunanin a gargajiyance gani yake yi wannan wanda ya yi wannan halittar ya fi ƙarfin ya mayar da hankali akan mutane. Saboda haka yana da wasu wakilai, waɗannan wakilan su ne suke hanya zuwa gare shi. Kuma abin mamaki, Bahaushe a gargajiyance baya neman waɗannan wakilan sai ya shiga cikin wani halin hawaye. A lokacin ne zai fara neman wakilan. Bahaushe ba zai nemi wakilai su kai shi ga Allah ba idan yana neman kuɗi ko yana neman arziki ko yana neman wata ɗaukaka ko ma yana son ya yi wani aure ko kuma saboda wata yarinya ta so shi ko wani abu, duk ba zai yi wannan ba. Amma sai lokacin da ya samu wani rashin lafiya, wani taɓo na jiki, to a lokacin ne zai fara ƙoƙari ya nemi wakilai wanda za su kai shi ga wanda zai masa warakan wannan rashin lafiya da ya sha mai shi.
Wato wannan aka maka Allah, wannan kafin zuwan Musulunci kenan?
Wannan duk kafin zuwan Musulunci ne, daga lokacin da aka ce akwai kasashen Hausawa har zuwa lokacin da aka ce Musulunci ya bayyana a ɗaiɗaike haka a wurin wurare. To shi Bahaushe kamar yadda na ce bai bauta wa gunki ba, nazari bai nuna akwai wani sassaƙe da ya zauna ya sassaƙa ya bauta masa ba, sannan kuma ya yarda akwai Allah mahalicin. To amma gani yake shi a wurin shi Allah matsayinsa da kimarsa ta fi ƙarfin ya damu da jama'a. Saboda haka a wurinsa sai ya naɗa wakilai wanda su ne za su dinga yin wato tafinta ko kuma tsakatsaki tsakanin shi Allah mahaliccin da suka sani da kuma mutane.
A wancan lokacin aka maka Allah, to waɗanne irin wakilai ne waɗannan wakilan da kake batu? Mutane ne ko kuwa su ma dai?
Yawwa, to ai waɗannan wakilan su ne a Musulunci za mu iya kiransu annabawa wanda za su kai ka ga Allah. To su kuma a nasu a gargajiyance iskokai suke kiransu. Saboda haka a wajen Bahaushe akwai iskokai guda 68. Waɗannan iskokai guda 68 ɗin su ne wakilai waɗanda za su yi wa mutum hanya ga maɗaukakin sarki, ga mahaliccinsa.
Aljanu ne ke kira?
A'a, ai akwai bambanci tsakanin aljani da iska.
To malam, me bambancin nasu?
Aljani abu ne wanda Musulunci ya kawo. Iska abu ne wanda ke yana nan dama kafin Musulunci ya zo.
Ba bambancin suna ba ne dama bambancin nasu?
Ai ba bambancin suna ba ne, ai ya wuce bambancin suna. Ai aljani sura ce, wata ƙira ce da Allah ya yi ta wata yake shi kaɗai ya san yadda take, ko ba haka ba? Kuma aljanin nan yana rayuwa a wata duniya wacce take daidai da tamu. Takan yi ma tare, muke tare da su, amma Allah bai bamu wato damar mu gansu ba, ko kuma su su gan mu, ko kudini wata cuɗanya ta taɓin jiki tare da su. Wannan babu wannan alamar a ko'ina. Shi a Turance za su kirawo parallel universe. Ga shi dai muna wato wuri ɗaya da su, amma ba mu ganin su, ko dukkan su ma ba su ganin mu. Allah ne dai kaɗai ya san yadda tsakanin mu yake tare da su.
Su aljanu.
Saboda dama Allah shi ubangiji mahaliccin sarki ne, kuma Rabbul Alami ne kira kansa, wato maɗaukakin sarki, kuma ubangijin talikai, ba taliki ba, talikai. Saboda haka halittun daban-daban.
Na'am.
Wannan Musulunci ne kawo maganar aljani. Amma kafin Musulunci akwai iskokai. To shi Bahaushe kamar yadda na gaya maka a gargajiyance, iska a wurin shi ita ce kamar annabin sa wace take yin hanya zuwa ga mahallicin shi to shi wannan annabin nasa a nasa tunanin yana kawo waraka ne kawai so ba kasabai zaka ga Bahaushe ya nemi iska domin ta bashi wai wani kudi ko wata dukiya ko wani abu ba akasari duk abinda Bahaushe yake amfani da wayannan abinda zaka kira annabawan nasa domin waraka ne wato ya warke wata cuta da yake da ita kamar misali iskar da ake kiranta kuturu to wai ana amfani da wannan iskar ne saboda a warkar da cutar kuturta
to
akwai iskar da kake kawo abin da ake kira hauka ana kiranta nakada
eh
to ita wannan wato alama ce na wani cin najasa da sauransu wanda yake da kar mutum zai warke daga wannan to ana ganin wannan iskar ce take kawo wannan saboda haka idan aka je aka yi mata hidima kuma hidimar da ake yi wa isko kan shine ayi musu yanka ayi musu layya misali abinda za a kira layya a yanka wani rago ko wata akuya ko wata zakara ko dai wani abu haka makamancin wannan a dauki jinin a faffesa shi a inda ake tsammanin ita wannan iskar ta fi zama a wurin to kaga shikenan an riga an gama ana tsammanin idan aka yi wannan to wannan iskar za ta ga irin kibar da hidimar da aka yi mata da yake tace ake tsammanin ta kawo wannan cutar to za ka yaye wa wannan cutar
to ala ga ta malam nace kafin mu ci gaba su annaba kamar mutane ne wanda mu muke ganin su isko kan da Bahaushe kafin musulunci ya zo masa ya watsar da su ya runguma annabawan na gaskiya shi ma yana iya ganin su ne su gana koko kawai dai imani ne yayi da su
imani ne tsabagen imani ne da tunanin cewa waɗannan isko kan suna zaune a wayansu wurare daban-daban shi yasa za a dauki misali bishiyar tsamiya akwai wanda suke kanta za a dauki bishiyar kuka akwai wanda suke kanta tsohon rijiya ma haka matakar hanya ma haka amma duk gaba ɗayan isko kan a gargajiyar addinin Bahaushe suna zaune ne a wani gari da ake kira Jangare
to
shi wannan Jangare din nazari ya nuna cewa akwai wani ƙauye kusa da Kiru da ake kira Bauda
ta jihar Kano kenan
ta jihar Kano da ake kira Bauda to kusa da garin akwai wata kuka da ake kira kukar Bauda
to
har yanzu wayanda suka yadda da addinin gargajiya na Bahaushe suna zuwa gindin wannan kukar saboda a warware musu wayansu matsaloli nasu saboda ana ganin wannan kukar ita ce babbar tasha ta zuwa inda Jangare yake garin Jangare inda sarkin Aljan da sarkin Isko da Bafulatana da dai waziri da dai duk sauran manya-manyan wato fada a Isko kai take suke gari guda ne suka kira shi suna shi Jangare tabbas ba wanda ya taba ganin wannan garin kuma ba wanda ya taba shiga wannan garin amma wanda suka yi da addinin kamar yadda muka maka imani ne sun yi an ka je kukar Bauda wacce take a gari ne kusa da Kiru ta Kano to za ka samu wannan hanyar da za ka shiga Jangare to ko mutum zai dawo ko ba zai dawo kuma wannan Allahu alam ba a taba gwadawa ba dai
to
amma dai zai kyau a tafi da kyamara a je a gani irin iskokan da suke yin da ya daukar sa kyamara
to ai malam in an shirya wata ran sai a ja mu je mu gano yadda abin
yake ai da bidiyo ma wata kila ba a yi film a can to a kaga dangancin wannan wato nau'i na bauta na addinin Bahaushe sai da kabaya bori ya shigo
to
bori a wajen sabagen wato abinda zaka kirawo ustazan gargajiya na addini wato sunni na gargajiyar addinin Bahaushe to bori wato bid'a ce
ban gane ba
na'am bori daban ya fito a matsayin shakatawa nishadantarwa amma bai da nasaba da addinin Bahaushe na gargajiya
wato wannan dimba mu shigo cikin addinin musulunci ba addinin Bahaushe yanzu muke tattaunawa
da kai yanzu akan addinin Bahaushe muke
na'am
kafin zuwan musulunci
haka ne
ko ba haka ba saboda haka ina kuma amfani da kalaman da suke za a iya fahimtar yaya matsayin wancan da kuma addinin musulunci
haka ne
misali idan kace abu bid'a ne to ana nufin wani abu ne wanda yake da wani kwarar tushe a musulunci
wato shi kansa bori a gargajiyancen addinin Bahaushe baya da tushe
exactly
na'am
tabbas shi kansa bori a wurin su suna ganin kamar bid'a ce saboda su idan wani rashin lafiya ya kama mutum
eh
to za a je a yanka dabbar da ake tsammanin wannan wanda ya kawo rashin lafiyar zai bukata jininta
eh
idan aka yanka aka je aka faffesa jinin aka faffesa shi a wurin shikenan an riga an gama
Na'am.
kamar ka je wajen likita ne ya dauko magani ya ce to ka shafa da dol ka sha biyu da safa biyu da rana biyu da yamma shikenan kai tafiyar ka
haka ne
idan baka warke ba ka ci gaba da sha
to
in baka warke ba ya ce to ka wani magani ya canja maka to su ma addinin nasu bautar ta hada da waraka neman waraka na wani cuta saboda haka idan wata cuta ta kama ka sai a je a yi abin da za a yi hadaya na wani abin nan ko lanya ke kira sanin ko mai ne sai a yanka wani abu da ake ganin iskar da ta kawo wannan cutar
ko wanda ake fatan ta dauke cutar
wata ake fatan ta dauke wannan cutar
eh
to daga baya wa'ansu yan addinin masu addinin sai suka ga ya kawai za a zo a yanka a sote sa abin da shikenan a tafi ai kamata yayi a dan cashe
na'am
kuma kamata yayi kai marar lafiyar a zo a gabatar da kai wajen iskar domin iskar nan ta shiga jikinka kai wato ka zama ɗalibinta
Haka ne. Da
zamanto daga baya kai ma za ka iya yin warakar wannan.
Shi ma ya zama zai iya yin warakar daga baya.
Eh to kaga sai aka ce to shikenan ta haka aka fara gangami a zo a haɗu a yi ganga a yi dododo a duka ganga a yi waga a yi rawa a tashi dai. A kirawo ita wannan iskar da ake gani ita ta kawo wannan waraka din saboda ta fita daga jikin mara lafiyar nan. Ta sake shi ta saka masa rashin lafiyar ya warke.
Malam ko ita ce girka da ake ce akwai girka ne ko?
Ita ce girka da ake ita ce girka wannan bikin da ake yi.
Eh. Wato malam kafin mu ci gaba da wannan al'ada ta Bahaushe ta bokanci ka ce shi dama Bahaushe a nasa tsarin ma wannan baya cikin abin da yake addinin sa shi addinin na Bahaushe akwai waɗansu ka'idoji ne da ya shimfiɗa akwai waɗansu farallai da ginshikai shikashikai da ya dasa su a kawan da ita wannan ɗin ta saba koko dai kawai abin da ya gabe masa bane yake cewa wannan baya ciki
wato abin da yasa gani suka yi an ba na farko bai da wasu shikashikai da zaka ce
to
na cewa dole sai ka yi daga su ka abu ne ko ka yadda ko ka ki yadda a lokacin da suka fara wannan ai akwai waɗanda suka ki yadda da wannan din kuma babu musulunci a lokacin
na'am
a dai nazarin da aka nuna a Kano akwai wani kauye da yake kiransa Jigawa kusa da Gwarzo
to Jigawa da Tamba ta nan ba
Jigawa da irin wannan ta ku ta jihar Jigawa
to
to akwai waɗanda su a ƙauyen ba su yarda da addinin ba ba wai dan suna da wani addini daban ba saboda ba su da wani addinin ma musulunci bai zo ba lokacin
wato su maguzawa ne su
eh maguzawa ne original maguzawa ai maguzawan dama suna da sarki suna da shugaban su tun farko to saboda haka su ba su yarda cewa da akwai wannan ma addinin ba bara abu wannan addinin amma ba sa komai to kuma akwai wanda suke ustazai wanda suke wato kullun a masallacin bautar irin wannan abun nasu
ustazan Hausawa
eh ustazan Hausawan addinin gargajiya
na'am
to sannan kuma sai daga baya migogi suka shigo
to fa
su ne yan borin
to
su ne za ka kai migogi na sai kai mu gaskiya wannan bauta ta haka a zona babu casu ai ba za
ta yi ba
wanda dai a dan cashi a dan more
eh
to saboda haka idan aka kawo mara lafiyar wurin ana ta kokarin a kirawo iskar da ta kawo masa wannan rashin lafiyar ka san da na ga maka yanka abu za a yi a zuba kai sa
a farko
ba to yanzu kun a yanka din sai a zo a yi a cashe a yi ta kada kada a yi tare yare
a yi biki
ko ya yi biki sosai wanda yake a daga cikin wannan bikin ne iskar za ta ji dadi har ta ba wa wannan shi mara lafiyar wannan waraka din to a lokacin da ake bikin ne ake kiranta ake mata kirari ita iskar
eh
ake mata kirari da kuma limamanta wanda suka yadda da ita ake musu kirari to kaga ta inda kirari da roƙo ya samu shigowa ta cikin nishadi
to wato akaramu kallahu kafin mu ci gaba mu sanar da masu sauraro cewa wannan shiri na al'adun Hausawa yana zuwa muku ne daga nan Jigawa FM da ke garin Andazakan mita 93.5 to amma abinda nake so in tambaya su waɗannan wato iskokai da ake kira suna bayyana din koko kawai dai duk abin rudu ne
ayo kuma ai wa garrakum billahi al-garur ai ya fada sai ubangiji ya fada ai duk gururanci ne ai duk wato da kuma dai kawai a janyo hankalin mutane a sai wane shine zai maka hanyar waraka
ina nufin akwai wani abu mai kama da sihiri misali kaman abin da ba dai gaskiya bane amma kuma eh mutum zai ga kamar lalle ga abin eh yawa na
wani siddabaru ko
eh
babu babu wani nazari da ya nuna akwai wani siddabar sai dai kwaikwayon magana misali in aka ce wani balarabe ne to sai ka ji wanda ya shiga cikin wannan halin yana maganar larabawa to amma shi ma wannan sai aka samu matsala akan wannan misali akwai a ƙasar turai wata yarinya da ta shiga irin wannan hali na yan bori da suke shiga su ta rawa su ta girgiza su ta abin nan sai ta dinga yin magana da wani yare wanda ba a sani ba
kuma ita ma bata iya yaren ba
bata kuma iya yaren ba amma baturiya ce amma sai ta dinga yare wanda ba a sani ba sai suka dauki yaren da rikoda
kamar da yanzu a ji mutum yana yaren China
yawwa a nan ba
eh
to idan dan addinin gargajiya ne sai ce bacani ne ya kama shi
to ai malam idan haka din ko ta faru kenan lalle iskokan ko da dai ba na gaskiya bane suna bayyana
to bari an kai ka ga wancan labarin dire maka shi
na ita yarinya baturiya
na ita yarinya sai aka dauki murya sai aka kai wa malaman jami'a wanda suke nazarin ya halishe suka saurara sai wani malami sai ya ce wannan yaren da take yi urdanci ne
to urdu
abin nan yaren mutanen isra'ila
to hebru kenan
yahudanci hebru yawa hebruanci take yi
eh
kuma shi ma na yan kauye ba na yan birni ba saboda ka san amfani da
wani asalin kenan
eh na asalin gataccen wanda bai gagaure da larabci ba dan akwai da yawa kalmomin larabci a ciki wanda ban san su ba amma sun riga sun hadu cikin hebru din
gaskiya ne
saboda kusan da suke da shi to sai masu nazarin kwakwalwar mutum sai suka kirawo ta yarinyar sai aka fara wato warware rayuwarta tun daga lokacin har zuwa haihuwarta ana tambaya da watai karo da watai hadu da shi da watai sai aka gano cewa lokacin da take jaririya ta yi wata mace mai kula da ita ana kiranta nas ko nani ake kiransu ne mai kula da jarirai in sun tafi aiki
na'am
to ita nas din tana yawan yi mata magana tana yi mata waka ta yanta yi bacci to waka da take yi da hiburanci take yi to wannan yaren lafazin sai ya shiga cikin kwakwalwarta sai ya zauna dan ya like to baya fitowa sai ta shiga wani hali na damuwa sai ta koma wannan matsayin da take da shi na jaririyar wanda ke shi ne matsayi da take neman wanda zai kwantar mata da hankali sai ta fito da wannan yaren
wato kwakwalwar ta ce take zaƙulowa
kawai kwakwalwar ta ce take juyawa kwakwalwar ta ce juyawa sai ta koma wancan
duk da haka dai ba iskar ba ce kenan
saboda haka ba wata iska
to
saboda haka nazarin da suka kawo shi ne cewa idan ka ji ina magana da muryar wani bature ko balarabe ko wani abun nan to duk yadda aka yi ya kamar yayi recording din abun ne a wata marra a wani guri abin
da
makale a zuciyarsa a rayuwarsa makale a zuciyarsa yake fito da shi
na'am
to ka ji yadda abin yake saboda akwai wani bajiya mushe da yake nazari akan bori a nan Kano
na'am
aka yace yana son ayi masa ya ga lokacin da bature dan akwai iska bature
iska bature
bature ake kiransa
iska ba eh na'am
so yana son ya hadu da bature din
shi bajamushi na'am
aka kai shi wajen jirka din
to
aka ce ga iska aka yi ta abun nan magana turanci aka dinga yin hawayu wane ne waye wata sauro sai ce to ai ni ba wannan nake so ba ni bajamushi ne ba baturen ingila ba
eh
iska sai ta kana gane bambance tsakanin jamusanci na ingila da kuma jamusanci yaren jamusanci da kuma turanci
wato
ka gane wannan dabara da yayi
na gane inda baturen na gaske da sai ya jamusanci
baturen na gaske ne sai ya jamusanci ko yayi faransanci ko yayi spanishanci ko dai yayi wani abu
eh
amma sai abin da ya dinga fitowa daga bakin mai iska din sai dinga maganar turanci hello how are you yes come here go away why ili ya dinga yi da turancin ingila
to
daga nan kawai mu jamushe sai ya watsar da abu ya ce to wannan abin duk rudu ne
da haka ya gane cewa dai kawai wani imani ne da Hausawa suka yi
yawa suke amfani da shi
na'am
kuma a nazarin likitanci akwai abin da ake kira placebo effect idan ka yadda wani abu zai warkar da kai
na'am
to kwakwalwarka za ta juya ta sa abin da ya warkar da kai
wato an ka yadda da abu sai ya yi tasiri
an shi zake cewa tsafi gasken mai shi
to
idan yanzu kana jiwon kai aka dauko abu kwaya biyu aka baka magunguna kwaya biyu ka sha sai ka ji bayan lokaci kadan ciwon kan ya tafi sai ka wallahi sai da ciwon kan nan ya tafi ashe kwanan chok aka baka
gaskiya ne to malam da yake dama tun farko an bayyana cewa akwai bambanci tsakanin iska da aljanu kada mutane su dauka muna magana ne akan abin da ya shafi aljanu muna magana
Ah,
akan
kuka
abin da ya shafi iska a lokacin kafin ma Bahaushe ya sami addinin Musulunci.
ƙwarai da gaske,
Kuma
ƙwarai da
yanzu
gaske.
muna magana akan bori, akwai buƙatar a ji menene bori ɗin filla-filla, amma alaga ta malam lokaci fa ba zai bari mu yi wannan
To
tsari
ai
ɗin
sai
ba.
mu in wani lokaci ya zo nan gaba sai mu fito da shi, tunda ke duk ci gaba ne da maganar nau'in addinin Bahaushe ɗin.
Yawwa, to don haka malam yanzu a nan za mu ja aka da shirin. Sai a
To,
mako na gaban
alhamdulillah.
Allah ya yarda a ji mu
Alhamdulillah.
da ci gaban shirin. Yanzu a madadinka Professor Abdallah Uba Adamu na Jami'ar Bayero da ke Kano da dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya samu isa gare ku, nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.